mutanen nan sun ce su ba sa da abin da za su yi da mu gwamnati ta sani mu ba mu sani ba
we are helpless here President Muhammadu Buhari please come to our aid please we are begging
Kadan daga cikin muryoyin ƴan uwan fasinjojin jirgin ƙasan Abuja zuwa Kaduna waɗanda ke tsare a hannun ƴan bindiga a daji da waɗanda ƴan bindiga suka kai wa farmaki a ƙauyukan su kenan suna neman gwamnati ta kai musu ɗauki don kubutar da ƴan uwansu da kuma kawo musu tsaro
sace-sacen mutane don karɓar kuɗin fansa ko a bisa wata manufa na daban abu ne da ya zama ruwan dare musamman a arewacin Najeriya kuma a baya-bayan nan matsalar na ƙara ta'azzara lamarin da ya fara kai ga ƴan bindiga sace ƙananan yara ƴan ƙasa da shekara ɗaya zuwa bakwai a duniya da ma mata. Haulat Abdulhafiz ‘yar uwa ce ga wata da ‘yan bindiga suka saka bayan da suka sace ta da ɗiyarta ne wata biyar a duniya.
Gaskiya muna cikin farin ciki a yau da dan kwanciya to kwanakin da suka wuce kullum muna cikin zulumi har abinci ma ba ka iya ci don da ka tafi abinci a gabanka kana zulumin shin wani hali suke ciki. Mata especially ‘yar karamar yarinya. Yarinyan kwari sun cicije ta har ido ɗaya ya rufe. Alhamdulillah dai tun da they are back home safe. Akwai ni jami'an tsaro akwai CSSI akwai police duka gaskiya sun ba da gudunmuwa kiran da zan yi gaskiya shine a ƙara rage damtse wurin nemo waɗannan mutane
ko menene illolin sace mutane musamman ƙananan yara ga lafiyar kwakwalwarsu masaniya a fannin ilimin yara Hauwa Mustapha Babura yar asalin jihar Jigawa kuma mazauniyar ƙasar Amurka na da bayani
to a cikin fannin mu na ilimin yara kwakwalwar yara ta kasu kashi uku ko ta dan adam ma akwai kashin farko da ya kamata a ce kowane dan adam a nan gurin ya kamata a ce ya samu dasuwar tattalin rayuwa akwai emotional state kuma wani bangare ne na kwakwalwa wanda yaro yake samun kansa a ciki abubuwa na da nake yi kashi 80% a arewacin Najeriya kuma ina yin magana da iyayen yara da yara kansu ina yi musu counseling muna tattaunawa akan harkokin nan na rashin tsaro ga wanda aka dauka wato wannan state na kwakwalwa na uku da ake kira survival state wani bangare ne na kwakwalwa wanda idan yaro yana cikin sa baya iya koyon komai a rayuwa shine akasarin yaran mu suke ciki muna roƙon gwamnatin mu ta tashi tsaye akan ta'addanci
a bisa tanadin kundin tsarin mulkin Najeriya me ya kamata gwamnati ta yi wajen ceto waɗanda ke tsare a hannun ƴan bindiga barista mai nasara kogo fitaccen lauya ne a Najeriya
abin da tsarin mulki kashi na 14 sakin sashi na 1 ce hidima da ake ta gwamnati ana yi ne don jama'a sannan sashi na 11 sakin sashi na 2 kuma ke tsaro da tabbatar da jin daɗin jama'a shine mafi ƙarancin nauyi wanda yake a kan wuyan kowace hukuma a Najeriya kuma idan muka lura akari da wannan da kuma buƙatar rai na ɗan adam ko yana da muhimmanci duk abin da gwamnati za ta yi ta kokari ta yi domin ta tabbatar da fito da waɗannan jama'a kamar yadda gwamnan Kaduna Nasiru Yarba ya fito ya faɗi cewa sun san inda ƴan ta'addan nan suke ga gwamnati ce kokari ta sadu da su don a fito da waɗannan mutane a matsayin mataki na wucin gadi sannan a nemi hanya ta dindindin da za a samu ƙarshen wannan matsala
A baya dai gwamnatin kasar ta ce tana aiki tukuru wajen shawo kan matsalolin tsaro da suka kici cinyewa duk da cewa wasu ƴan ƙasa na ganin har yanzu bata canza zani ba. Hima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.